yanzu haka dai damana ta girku a sassa daban-daban na jihar da Madara inda tuni manoma suka yi nisa a noma kamar yadda waɗannan manoma da na samu a gonakin su suka shaida ma muryar Amurka.
Madam Salih, a damuna alhamdulillah damuna kina gindi tabarakallah amfani yana da kyau suka wahabi da wake da gyada da dawa a mataki yanzu dai ga muna noma da tunu dan cire cire ciyawa amma yanzu alhamdulillah amfani bai da kishi ba ko ina nan inda kana tabarakallah masha Allah
tahir sunana amfani na da kyau kuma yana tafiya yadda ake so eh tuntukin azumi ka fara gaskiya mun da noma babu su zuwa sauran tabura da
Adam Muhammad a yanayin da muna dimuna gana al'amar kamar zamu dace a damuna alhamdulillah mun gode Allah zuwa gyada zuwa hadi din muna gani an zuba wata matsala a gare shi kuma gashi muna samu ruwan shuka yabanyan nan da yawa muke gani a gaban mu muna ga alamar zamu dace insha Allah
babbar matsalar da ke addabar masu gona dai bai wuce kwari tsutsa da sauran cije-cije ba sai dai kawo yanzu manoman sun shaida mun ba su fuskanci waɗannan matsaloli ba
a yanzu dai babu wata matsala da muke fuskanta tunda yanzu an hani kun ga gashi nan tabarakallah akwai ruwa kuma yana da kyau duka ma da take da kai yanzu babu ta samu ku dai yanzu abin da muka samu dubakin abin da Allah ba mu shine muke aiki da shi aiki mu take na gargajiya shine muke aiki da shi
eh akwai tije-tije wanda suka dan fara muna da labari sau kudu akwai wata tsutsa wanda take kama hatsi a nan da sauki gaskiya nan da sauki taki eh gaskiya mu dai ba mu samu ba kuma muna neman shi amma kuma wanda muke so za ka mu dake yanzu kuma daga shuka ne yasa ka mu daga tudu
na kuma cika da wasu jaruman mata a wani kwari na noman miyar kubewa suna ta faman noma
suna na barnida noman miya ne nake na shuka miya ta kuma nake nomewa in haka kun bi hadu wanda sake ciya mu kuma mu mai me ce ka saboda in ta idiya da yake muke ci muke sha muke rike a diyan muke wa diyan mu sutura kuma mu ma muna ci muna sha mu ma muna bukatun mu na komai da komai wannan gebe da in na yi ta ni in samu mutum sha mijina shi ma in da hali shi ma ba shi nake shi ma ya ci ya sha a ciki tunda wannan miya muna samu muna ci muna sha an Allah ubangiji ya taimake mu
tun da yi kira gwamnati ta taimaka musu da taki da kayan aiki
ni barira a garin Barje ina so gwamnati ta taimaka mu da taki da abin da za a ci a sha kuma da kayan aikin kwari da muke yi shi
na nemi karin bayani daga bakin hukumar gidan gona sai dai hakan bata samu ba daraktan an ce baya nan Tamara Bari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger